fresh in my mind. Yes, sir.
I do when ya. Thank you to the girl who ya ma.
Bani da ci sandana ne min shazima.
Kin ga ki fita ban sokan ninki ba abin da zance miki siya na wadanki. Kin sa ni shara, kin sa ni wanki, kin kwashe duk abin da na tara a banki. Kin matasa da nake miki dinki a lokacin da ni ne ji da shanki. Sai yau za ki gwada mu bulanki bayan kin ji an kure ni a aiki. Ashe da wannan rana kici za ki tsuguna gabana. Kin matasa da kin za ki ubana ba abin da zan miki tashi gaba.
Kin mata kin gama eh kin duma. Bani dati sanda nene min shazima. Kingama eh kinduma. Kimbani dati sanda nene min shazima. Ibaya Juya baya. Ibaya Juya baya.
Kina zami wa ana wani biki kina gudu bayan kuma kin riga kin san wanda yake tudu wa shi barin tudu ya kin ki abokina kin yi wa kanki kuma kin tuma inda har ta zagayo yace kasa yau shine sama sai ki tashi ki bar gurin rabo yau ya raba gardama haba in halin ki ne kin san wani to nan gaba ki kuma
mata kin gama eh kin duma kin bani dati sanda nene min shazima. Kingama eh kinduma kimbani dati sanda nene min shazima. Ibaya Juya baya. Ibaya Juya baya. Kimai dani like ATM. Jump my money where you want. Keep my journey like internet. They browse me where you want. Yanzu nai tawaye. You come my dear Hawaii.
Hawaii.
Mata kingama. Hey kinduma. Kimbani dati sanda nene min shazima. Kingama. Eh kinduma kimbani dati sanda nene min shazima. Ibaya Juya baya.